kadan daga cikin mambobin sabuwar majalisar sarakunan ta jihar Kano sun hada da dukkanin sarakunan jihar guda biyar da masu nada sarki guda biyu daga kowace masarauta da daraktan hukumar tsaro ta DSS da commissioner yan sanda na jihar da wakilan yan kasuwa da commissioner kananan hukumomi kana da shugabannin kananan hukumomin da ke daukar bakuncin fadar sarautun guda biyar da dai sauran masu ruwa da tsaki kamar yadda yake kunshe cikin dokar masarautu ta jihar Kano Indai gwamnatin jihar Kano ta bayyana sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar
duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ke zama yana gagashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu kaga anan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama na gagashin sarkin karaye wannan ya saba wa hankali da Bature yayi tunda Bature da yayi kasan nan ya bu ka'idoji
idan na fahimce ka watakila daya daga cikin lam'ar da ita watakila doka ta da shi da kamata a ce ba jijiya za a yi ba
kwarai wannan shi ne abin da ya dace saboda duk inda Bature ya kawo masarautu idan aka bar wannan ba sarkin Kano ake ciwo mutum shi ba
kenan ya kamata a gyara doka ta yadda watakila za a ce an battar dindin a kujerar masarautar Kano
wannan kuma ruwan su
Malam Ado Ibrahim Kurawa kenan guda cikin makusantan fadar Kano kuma mai nazari da bincike akan harkokin sarautun gargajiya to amma dan masanin gaya Alhaji Nura Kani na cewa lamarin ba abin ta da jijiyar wuya bane
abin da ake ce za a karba karba sarkin Kano zai shekara biyu in gona ya ga dama ya ce biki gobe ta yi gata a ce karaye ta yi citta a ce kuma ranar su shekarar citta a ce kuma gaita cittan cittau abin ya sake zagayowa in ka duba za ka ga wannan tsari ne ai da aka ce shugabanci fa aka ce kuma aka ce doka aka ce fa za a ji an yi abin nan ba a kan doka ba aka ce a bi doka aka bi dokar kuma dokar ce ta tsara haka yake bari i fara da masarautar Kano to ina wani laifi a cikin wannan alhamdulillahi ai alhamdulillahi ai mu mutane ne dama masu jiyayya muna kira ga iyayenmu sarakuna dukkan abin da Allah ya kawo shi na kaddara Allah ya ruga rubuta kaddara to sarkin Kano bai zauna da mutanen Gumel ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero bai zauna da mutanen Hadeja ba bai zauna da mutanen Kazaura ba bai zama shine chairman din su ba kuma daga karshe sun zo Hadeja nan da Kazauran nan da Gumel sun jagoranci abin nan ai an yi
hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fadar Kano ke cewa har sai ta samu takardar gwamnati da ke tabbatar da nadin sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu akan kujerar shugabancin majalisar sarakunan jihar sannan za ta bayyana matsaya hannu guda kuma a jiya ne babbar kotun Kano ta ba da odar dakatar da kaddamar da majalisar kuma yadda masu nada sarki a masarautar Kano suka nemi kotun ta yi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria